Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. Yau Laraba 17 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa hukumomin jihar Oyon Najeriya na ci gaba da gudanar da bincike kan fashewar wani abu da ya sanadin mutuwar akalla mutane biyu tare da jikkata wasu. Sannan za mu kawo muku hira da wani dan kasar Kamaru kan cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda kotun kolin Najeriya ta yanke hukunci a karrakin zaben gwamnoni 8 a makon da ya gabata da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Pakistan ta sanar a yau Laraba cewa za ta janye jakadanta a Iran, sannan za ta dakatar da duk wata hulɗar diplomasiya da ƙasar a wani mataki na nuna ƙin amincewarta da mummunan harin jirgin sama da dakarun tsaron Iran suka gitta iyaka suka kai da daddare babu dalili. Wannan mataki wanda karan farko kenan da Islamabad take ɗaukar irinsa na zuwa ne bayan da Iran ta ɗau alhakin harin makami mai linzami da jirage mara matuƙa da mayakanta na musamman na dogarawan juyin-juyin hali suka kai jiya Talata, wanda ya lalata sansanoni da ake zargin na mayakan wata kungiyar da ke gaba da Iran ce mai suna Ja'ish al-Adl, wadda aka fi sani da rundunar tabbatar da adalci a lardin Balochistan na kan iyaka da ƙasar ta Pakistan. Pakistan tana da ƴancin mai da martani kan wannan haramtaccen harin. Laifin wannan harin gaba ɗaya ya rataya a wuyar Iran ne, a cewar wani mai magana da yawun ministan cikin gida Mumtaz Zahar Baloch a wani gargaɗi da ya yi cikin wata sanarwa da aka yaɗa ta kafar talabijin na ƙasar. Akalla mutum 18 ne suka mutu bayan wata fashewar da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar tarzatsi a tsakiyar Thailand a yau Laraba, a cewar wani ma'aikacin kamfanin. An gano mutane 18 da suka mutu, a cewar ma'aikacin, yana mai rage kiyasin 20 da yayi da farko. Fashewar ta auku ne da misalin karfe 3 na rana kusan garin Salaka da ke tsakiyar lardin Sufanburi. Yan sanda sun gaya ma AFP cewa hukumomi suna nan suna tantance adadin mamatan. An rasa rayuka, muna nan muna tantance alƙalman waɗanda suka mutu, abinda wani kanar ɗin yan sanda mai suna Sirajpur Rawangban ya faɗa wa AFP kenan. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa sun tarwatsa jirage mara matuƙa tsakanin 19 zuwa 20 da Rasha ta harba a wani harin cikin dare. Sai dai jami'ai sun shaida cewa tarkacen jiragen da suka tarwatse sun raunata mutane 3 a tashar jirgin Odessa da ke kudancin ƙasar. Sojojin sun ce kusan duk jirage mara matuƙan sun kai hari a yankin Odessa ne. Ministan ayyukan cikin gidan Ukraine ya ce baraguzan jiragen sun fantsama wani gida inda mutane suke zama, kana sun lalata bututun iskar gas. Harin jirage mara matuƙan biyu ya biyo bayan wasu har-harin makamai masu linzami da suka raunata akalla mutum 17 jiya Talata a birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar. Alƙaliman yawan al'ummar China ya faɗa shekara biyu a jere a bara, yayin da alƙaliman sabbin haihuwa ya yi ƙasa da kuma mace-macen da aka samu sakamakon annobar COVID-19, sa'ad da aka sanya tsauraran matakan kulle da ya haifar da hauhawar koma bayan da tasirinsa yake da girma a fannin tattalin arzikin ƙasar. Hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta ce alƙaluman yawan al'ummar China ya yi ƙasa daga miliyan 2.8 ko kuma kaso ɗaya, wato abin da yake nufin kaso 0.15 zuwa biliyan 1.49 a 2023. A ƙarshe, jami'an White House sun ce za su ci gaba da amfani da jiragen ruwan sojojin ruwan Amurka domin daƙile duk wani harin Houthi akan jiragen dakon kaya a tekun Maliya. To sai dai Amurka ba ta neman yaƙi da ƙungiyar mayaƙan da ke samun goyon bayan Iran da ke Yemen. Mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa a fadar White House John Kirby a wani saƙon sauti da ya aike wa manema labarai a jiya Talata, ya ce Washington ba ta yunkurin zafafa tashin hankali tsakaninta da mayakan Houthi waɗanda suke yaƙi da Yemen tsawon shekaru 10. Kirby ya ce ba ma kokarin tada yaki kuma ba ma kokarin fadada wannan rikicin. Houthi tana da zabi har yanzu suna da damar yin abin da ya dace kuma shine su daina kai harare mara tushe.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya. Gwamnan jihar Oyo Seyi Makinde ya kai ziyarar gani da ido a yankin Badija da ke Ibadan, inda aka samu fashewar wani abu da ya yi sanadin mutuwar mutane a kalla biyu tare da jikkata wasu da dama da kuma lalata wasu gine-gine. Gwamnan ya ce jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da bincike domin gano waɗanda suke da hannu domin hukunta su. Daga Ibadan ga wakilin Hassan Umar Tambol da ci gaban rahoton.
Kungiyar bada agaji ta kasa da kasa Red Cross reshen jihar Oyo ta tabbatar da mutuwar mutane biyu a sakamakon wata fashewa akan titin Deji Oyelese a cikin birnin Ibadan a jiya da daddare. Wani babban jami'in kungiyar Red Cross a jihar Oyo ya tabbatar da mutuwar mutane biyu.
My name is Ojolale, Branch Secretary, Nigeria Cross Society. Actually we cannot
Mr. Ojo Olaleye, sakataren kungiyar Red Cross na jihar Oyo ya ce akwai wasu mutane da suka mutu ko da yake wasu san yawan mutanen da suka mutu ba kawo yanzu, amma jiya sun zakulo gawar mutum daya kana yau ma sun tono gawar mutum daya daga cikin buraguzan ginin da na fadi a sakamakon wannan fashewa.
Yeah, the people in Jordan have been taken to the
yace mutanen da najiran nuka sun fi mutane 15 kuma an kai su wata asibitin da ke kusa don a yi musu jinya. Ta kara tambayar sa kimanin gidaje nawa suka lalace. Sakataren kungiyar da Cross na jihar Oyon yace gidaje sama da 25 suka lalace a sakamakon wannan fashewa. Ko sanata mai wakiltar jihar Oyo a majalisar dokokin Najeriya Sarafuddin Abewodun Ali yace bayanan da suke da su har da bayanan gwamnatin jihar Oyo ya nuna cewa wannan fashewa tana da nasaba da aikace-aikacen harkar ma'adanai. Bayanan yan sanda masu kwance bama bammai ba za su ji cewa ga abin da yayi sanadin wannan fashewa ba a halin yanzu, amma masu harkar ma'adanai suna zaune ne a wannan yankin
likely to be connected with activities of illegal miners.
Daya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa ya ce fashewar ta lalata musu ofishoshin su. Kana sun ci fashewar ga tsawon kilomitoci 7-9, don haka gwamnati ta yi binciken kwakwa don gano sanadiyar fashewar. Sai dai duk kokarin da ni don jinta bakin rundunar yan sandan jihar Oyo ya ci tura. Kana an sanya ɗaruruwan jami'an tsaro waɗanda sun ka killace inda ainihin aka yi fashewar. Unguwannin da fashewar ta shafa dai sun hada da Eketunu, Akubo, Hodija, Jami'ar Ibadan, Zango, Mokolla, Obasa da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Yayin da muke ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan bikin cika sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa, wakilinmu a Kamaru Bashir Ladan ya tattauna mana da Musa Usaini, kakakin attajirin Kamaru Alhaji Baba Dan Fillo, wanda ya fara taya sashen Hausa na muryar Amurka da murnar cika shekaru 45 da kafuwa.
To alhamdulillahi rabbil alamin, malam Bashir Ladan, muna murna da wannan tambaya da kuma wato halarto mu da kai cikin wannan murnar cikan BOA nan shekaru 45. Shekaru 45 na ilmantarwa, na faɗakarwa, na wato nishaɗantarwa, na kuma fahimtarwa. To kaga muna tsammanin cewa wato wannan aiki ne wanda gama gari ne. Gaskiya al'amari ne a matsayina na wanda yake wato bibikon wannan channel din, wannan radio masamman abubuwan da take saboda bada wato labarai ingantattu, labarai da babu wato son kai a ciki, gaba gadi fahimtar da mutane da kuma wato labarta ma mutane abin da ya kamata su sani cikin nitsuwa. Domin malam Bashir Ladan a wannan yanayi na zamani karerai yayi yawa da kuma labarun da ba su da kan gado. To bisa ga haka ne muke bin wato VOA saboda irin kokarin da take yi domin ba mu labarai na gari musamman ma ababe da yawa ma a nan kasan mu wanda suka dan sha duhu muka ji labarun su wato ta hanyar VOA saboda ita wannan channel na VOA nan tana rike ne da wato ɗan jaridu wanda suke da adalci sanannu masu son ci gaba to ina tsammanin cewa wannan shine abinda zan iya faɗa game da shawara abu ɗaya ne kawai zan bayar kamar shawara a ci gaba da kokari da jihadi wajen ganin cewa ana ba mu mutane labaru da suka dace sa'annan duba da haka ya kamata wato a dada tafiyar da abin inda ya bisa kan nizami kaman da aka saba yi ba tare da an samu tikas ba ko da yake babu wani aikin da yake bai da kuskure a nan bayan duniya amma sai dai shawarin mu a ci gaba da kokari kar a gaza
Musa Usaini kakakin attajirin Kamaru Alhaji Baba Dan Fulla kenan a hirarsa da Bashir Ladan kafin mu je ga rahoton mu na musamman ku dan shakata da wannan waka madalla yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan ra'ayoyin yan Najeriya game da hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke a sharoyin zaben gwamnoni 8 a makon da ya gabata Hassan Umar Tambol gare ka
Kotun kolin Najeriya ta yanke wa gwamnoni 8 shari'a a rana guda ba tare da sauke gwamna ko ɗaya ba sannan bata dora wani sabo ko ɗaya ba ko da yake babbar kotun kasar ta Najeriya bayanai sun nuna cewa kotun ta taba yanke shari'o'i har fiye da hakan a Najeriya sai dai wannan shine karo na farko a shari'ar gwamnonin Najeriya da aka yi wa shari'ar gwamnonin Najeriya guda 8 yankan yuka to kome yan Najeriya za su ce game da wannan shari'un gwamnoni guda 8 da Kotun kolin Najeriya ta yi wa yankan yuka ga wasu yan Najeriya mazauna jihar Oyo
sunana Abubakar Faya ɗakin gari daga nan Ibadan gaskiya muna yaba ma kotun koli da ta yanke hukuncin ganan cikin ruwan sanyi aka samu ci gaban shari'un nan aka yanke hukuncin gononi 8 cikin lokaci daya musamman gonan jihar Kano da aka ta cece kuce ana son a tauye ma talakawan Kano incin su to kuma Allah ya taimake su gonan Kano yanzu kotun koli ya tabbata ta mafa da mulkin sa shine ya ci gona shine zababin gona a jihar Kano an samu zaman lafiya insha Allah mai dorewa a Kano
kana ganin cewa wannan hukunci da kotun kolin Najeriya ta yanke na gwamnati 8 a lokaci guda zai mayar da martabar alƙalan Najeriya
da ana ganin kaman kallai kaman suna al'amura dai na son rai na son zuciya a bisa ga shari'un da ake yi suna goya ma gwamnati baya to in dai suna haka insha Allah za su samu hawa da martabar su ta shari'a a Najeriya a idon jama'a
Alhaji Kabiru Kici to gaskiya ta yi kokari kuma ta yi duk wanda aka so saboda mu a gabaki ɗaya ba ma Najeriya Afirka gabaki ɗaya duniya gabaki zaman lafiya muke so dan in babu zaman lafiya babu abin da zai tahi daidai to kotun kolin kuma tabbacin ta yi daidai kuma ta kyauta ta yi duk wanda aka yi dan mu talaka mu haka muke so inda ya kamata ta yi gaskiya ta yi gaskiya inda kuma ya kamata talakawa suka bi wurin saboda a samu kwanciyar hankali ta bi yanzu kamar gwamnatin Kano mu mun ji da daɗi ba arewa muke ba amma mun ji daɗi saboda in arewa babu zaman lafiya to duk ma Najeriya gabaki ɗaya babu zaman lafiya saboda haka mu mun ji daɗin da ta yanke wannan hukunci ta ba Abba Kabir gida-gida da mulkin sa kuma ƙarin muhimmancin samun zaman lafiya Kano dan Kano in ta bata zaman lafiya da duk arewan nan wallahi rikicewa zai sai dai Allah ya kyauta
sunana Abubakar dan gidan gero kotu ta yi daidai
ta yi ni
da ta yanke hukuncin nan kuma ta tsaya nan yadda da muke ta maha a yi shi gwamnonin nan da an sama ba a canza su ba ba a ce musu sun hwada ba an ka ce su suka ci guda takwas har dai magana ƙarin gwamnan Kano
an dade ana ce sai ku ce a game da gwamnan jihar Kano kuma yanzu gashi Allah ya yarda ta mayar masa da mulkin sa me zaka ce
to abinda zan ce ga mulkin Kano ga gwamnan Kano shi sai in ce mai alhamdulillah haka mun ka so mu talakawa saboda ba mu so a ce an tumbuke shi ba an yi cin huska yana saman mulki ana dibe mutane na son shi a ce yau ba shi bane wannan ne an kawo wani an aza shi an ture shi
da a ce kai Allah ya kiyaye an cire shi me kake hasashen zai faru
to abin da ke faru tashin hankali a cikin jihar Kano tsakanin yan siyasa da kuma talakawan su
sunana ana ce mai ayo kake ce falike gwamnatin guda takwas gaskiya cikin shari'a nan da aka yi gaskiya na ji dadin shi saboda an yi gaskiya an da aka gani yanzu aka gana gane kaman dama masu kudi suna cin wannan shari'a nan amma yanzu insha Allah mun gani yanzu ko su yanzu gaskiya bisa bin lai da PDP da APC ko ya samu abin ga shari'a ta gaskiya wallahi mun yi murna wallahi mun ji dadi da ana ta Najeriya na tafiya haka wallahi da shi sai jaru insha Allah sai ta jaru wallahi na yi mamaki ta mama gwamnati kan nan da kowa yana ce yayi laifi yayi komai yayi menene da shi an bashi yayi daidai wallahi an samu sama gaskiya an samu sama lafiya Allah sai ya alheri Allah sai muna albarka
millari wannan ya danne saura masu mara karbi ne suka danne su
to kaman me hake nufi
abin nan nake nufi su ba su cikin mulki an danne su an shi zalim su sun yi haka yi musu haka an ba haka ba ya zai yi ma a yi gumna takwas a ce a yi rana guda abinda ba taba gani a duniya ba
to amma a cikin waɗanda an kai ma shari'a ba gwamnati ɗaya da an ka cire dukkansu an mayar musu da mukamansu
eh dama ai lokacin ma jaben da aka yi din haka da suka yi din ai ba duka za su yi shi gaskiya ba akwai wanda sun shira gaskiyan su amma ana yi musu rigima na banza
amma yan Najeriya da yawa na ganin cewa wannan shari'a da kotun kolin Najeriya ta yi ne yake hukuncin gwamnoni guda takwas a rana daya zai mayar da martabar alƙalan Najeriya da kotuna ga yan Najeriya
ai ya kamata a shirye wayan su a bar wayan su wanda bai da gaskiya a shirye su ba za a yi gaba daya zai zama mutum takwas ina da gaskiya ba ba zai yi mutum takwas gaba daya ina da gaskiya ba
to amma an bincika lauyoyi sun gabatar da kararraki kuma an ga cewa kowanne su da wanda ya kara da wanda aka kara duk sun cancanta a bar su da mukaman su ba ganin cewa wannan alƙalan kotun kolin sun yi daidai
to Najeriya ana abun daidai ne ba abun daidai mana karbi ake dannewa
yanzu kai baka yi ba mu abin da alƙalan Najeriya suka yi ba a game da wannan shari'a
a ni kan banga gaskiyan shi ba dan
ba ga kokarin su ba
ni banga kokari ba mutum takwas gaba daya zama yana da gaskiya banga kokarin shi ba
barista Siraju dan baba lawyer ne mai zama kansa a Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo yace kotun kolin ta Najeriya ta yanke hukunci ne a bisa hujjojin da ke gabanta
kotun kolin sun yanke hukunci ne a bisa nin cewa kaman Kano da Zamfara suke mai Kano especially Kano da Plateau suna magana cewa internal party affairs ne
wato rikicin cikin gida na jam'iyyu
cikin gida na jam'iyyu ne da initially ya ba su yi shawarar kira for election matters amma akwai sometimes kuma kotun na dai ne wannan abin nan to ga kuma duk abin da kotun koyi ta yanke shine doka kuma sun babbada abin da ba ban samu na karanta jami'in to the full ba amma one of the abin da suke magana cewa ba aikin kotu bane wannan magana ke rashin mata ne magana ne ta cikin gida bari ku ba zan goya ban bada rikicin da ya faru a Zamfara yan cikin gida ke fada su biyu
barista wannan shine karo na farko da kotun koli ta yanke hukunci na gwamnoni guda takwas a rana daya ku a matsayin ku na masana shari'a ya kuke kallon wannan hukuncin ku kuma ya kuke kallon wannan hikimar yin hakan
eh da ban ka san shi judgment da ake fadi in ana karantawa in ji ba mutum da yake zauna yayi ba mutum ji ba ka ga ne ku ne da falal din sa ke suke so shi a san sa rana daya ne da su suna yake sai yake shari'a 20 ma a rana daya ni sa ba su yi kuka ba kuma amma kuma su ga ban bayar da lokaci da yake ba da a ce an yi har zuwa su ko sai ka ce abin da ya tsaya a ce ba ya da lokaci da ake ajiyewa saboda haka to kuma bai kamata a ce an samu matsala ya saba ga wannan lokacin daga farko har ƙarshe shi ba zan shi ne kaidar
to kuna ganin cewa wannan hukuncin da kotun koli ta yanke rana ɗaya na gwamnati takwas menene hikimar yin haka
da ba ai daga ba suna yi saboda akwai abin da zai faru cewa ganin lokaci da ɗaya zai zama lokacin da timing da aka ba su da ya kamata a ce an yanke hukuncin kafin shi elektoral matters yana da lokaci ba a so ya wuce kwana 180 daga farkon shahararsa shi dubu kwana 30 su nawa kenan ne ba ka wata shirye kenan
wato sun yi amfani da iyakar lokaci shi yasa suka yanke shari'ar gwamnati takwas a rana daya
ba wai wani sabon abu bane wannan
gwamnatin da aka yanke wa hukuncin dai sun hada da gwamnatin Lagos Kano Zamfara Ibonyi Plateau Abia Cross River da kuma jihar Bauchi wannan hukunci na kotun kolin Najeriya dai ba shakka ya daukaka daraja da mutuncin alƙalai da kotunan Najeriya wanda yasa yan Najeriya har yanzu na ci gaba da yabawa alƙalan da kuma kotunan Najeriya kana hukuncin kotun kolin ta Najeriya ya sanya ya zazzafan siyasar da yake barazana zaman lafiyar wasu jihohin Najeriya musamman jihohin Kano da Plateau inda harkokin siyasa ke ta dumama kafin yanke hukuncin Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Zamu soma labarin wasannin na yau ne daga kancin kofi na Afirka da yanzu haka ke gudana a kasar Cote d'Ivoire inda abubuwa masu mamaki sun karin bayyana a ainihin gasar ranar farko na gasancin kofin na Afirka Ivory Coast mai karban bakuncin gasar ta yi nasara da ci 2 da nema a kan kasar Guinea Bissau Nigeria da Equatorial Guinea sun kai kundin doki 1-1 sai Masar da Mozambique biyu da biyu kasar Ghana ta fadi da ci 2-1 a hannun Cape Verde sai Senegal wacce ta yi kace-kace da kasar Gambia ci 3-0 Kamaru 1 Guinea 1 Algeria da Angola kau 1-1 sai Burkina Faso 1 Mauritania na nema Namibia 1 Tunisia na nema Mali 2 Afrika ta Kudu na nema faduwan kungiyar Black Stars in Ghana hannun Cape Verde jawo damuwa ainihin inda labari ya nuna cewar sai da wani mai sha'awan kwallon ya farwa mai koyi yadda Blasters din wasa Chris Hilton sai da akai kamar ana yi aka kwato shi a dalilin haka hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta bayyana da goyen bayanta ga mai koyi yadda Blasters din wasa coach Chris Hilton bayan kashin da Ghana ta sha hannun Cape Verde a wasan sa na farko a gasaccin kofin na Afirka na shekara da shirin da uku a Ivory Coast duk da wannan koma baya hukumar tana da imani akan abu da Hilton zai iya yi ya canja matsayin Blasters a cikin wani jawabi da kakakin kungiyar Henry Asante Chomu ya gabatar hukumar GFA ta jaddada cewar hadarin da ya abu tsakanin Hilton da wani mai sha'awan kwallon da an ka bada labari bai yi muni yadda aka bada labarin ba har yau dai akan Blasters din Ghana mai koyar da kasar Masar wasa ko Chirwe Victoria ya bayyana sha'awansa ga kwararren dan wasan Ghana Muhammad Kudusa amma ya hakkake da Feroz sun shirya su fuskanci kungiyar mai kwararrun ɗan wasa ba kwararre ɗaya ba Kudusa dan wasan West Ham United bai yi wa Ghana wasa a wasan ta na farko da Cape Verde ba a ranar Lahadi sai dai zai taka leda a ainihin karawar da za a yi da Masar ba muna shiri don Kudus kadai bane ina fata yayi wannan wasa saboda dan wasan kwarai ne ina sha'awan ganin kwararrun dan wasa na baje kolin su a wannan gasa sai dai hankalin mu ba akan shi kadai yake ba ganin cewa Black Stars na da tarin kwararrun dan wasa inji Victoria shi kuma mai koyar da Afirka ta Kudu wasa coach Mankuba Mafiti ya zargi wasu dan wasan turai dake cikin kungiyar wasan Ghana da rashin nuna kwazo a kashin da sun kasha hannun Cape Verde a gasar cin kofin Afirka na shekara 2023 makwaiti wadda shine mai koyar da Mamelodi Sundown wasa ya ce yayi imani kurakuran ɗan wasan baya ba nan mai tsaron gida Richie Fori kadai bane ya nace cewar wasu ɗan wasan sun ki su yi aiki a wasan yadda ake bukata saboda suna ganin kansu masu fifiko akan abokan wasan nasu da wannan muka iso karshen labaran wasannin Rajwan Allah Muktar Abbas sashin Gausa na Muryar Amurka Accra ga Ghana.
Agai da Ridwan Abbas kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga wannan sako.
Lalle hakika shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na muryar Amurka kin cika shekaru 45 da kafawa
shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC
kamar kullun wannan karon ma mun sauye-sauye a tsarin shirye-shiryen mu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare
mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayen mu
zamantakewa
da kuma dandalin yan jarida
lokutan muna nan ba su canja ba
haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba
zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanaji tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA
haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin nan na ji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk fadin duniya
sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni
ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatun ku shine muradin mu
So madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takeice
To a takeicen Pakistan ta sanar a yau Laraba cewa za ta janye jakadanta a Iran sannan za ta dakatar da duk wata hulɗar diplomasiya da kasar a wannan mataki na nuna kin amincewarta da mummunan harin jirgin sama da dakarun tsaron Iran suka gitta iyaka suka kai da daddare babu gaira babu dalili Akalla mutum 18 ne suka mutu bayan wata fashewa da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar tsartsatsi a tsakiyar Thailand a yau Laraba a cewar wani ma'aikacin kamfanin an gano mutane 18 da suka mutu a cewar ma'aikacin yana mai rage kiyasin 20 da yayi da farko fashewar ta auku ne da misalin karfe 3 na rana kusa da garin Salaka dake tsakiyar lardin Sufan Buri Yan sanda sun gaya ma AFP cewa hukumomi suna nan suna tantance adadin mamatan Sojojin Ukraine sun fada a yau Laraba cewa sun tarwatsa jirage mara matuka tsakanin 19 da 20 da Rasha ta harba a wani hari cikin dare. Sai dai jami'ai sun shaida cewa tarkacen jiragen da suka tarwatse sun raunata mutane uku a tashar jirgin Odessa dake kudancin kasar. Sojojin sun ce kusan duk jirage mara matukan sun kai hari yankin Odessa ne. Ministan ayyukan cikin gidan Ukraine ya ce uraguzan jiragen sun fantsama wani gini inda mutane suke zama. Kana sun lalata bututun iskar gas. Alƙaluman yawan al'ummar China ya fada shekaru biyu a jere a bara, yayin da alƙaluman sabbin haihuwa ya yi ƙasa da kuma mace-macen da aka samu sakamakon annobar COVID-19 sa'ad da aka sanya tsoraran matakan kullen da ya haifar da hauhawar koma bayan da tasirin sa yake da girma a fannin tattalin arzikin ƙasar. Hukumar kididdiga ta ƙasa ta ce alƙaluman yawan al'ummar China ya yi ƙasa daga miliyan 2.8 ko kuma kashi 15 zuwa biliyan 1.49 a 2023. Jami'an White House sun ce za su ci gaba da amfani da jiragen ruwan sojin ruwan Amurka domin daƙile duk wani harin huti a kan jiragen dakon kaya a tekun Maliya. To sai dai Amurka ba ta neman yaƙi da ƙungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Iran da ke Yemen. Mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa a fadar White House John Kirby a wani saƙon sauti da ya aike wa manema labarai a jiya Talata. Ya ce Washington ba ta yunkurin zafafa tashin hankali tsakaninta da mayakan Houthi.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta hada sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya